Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 11 ga watan Janairu na shekarar 2024 A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Bayelsa a Najeriya na kokarin ceto rayuwar wata yarinya a shekara 4 da wani dan shekaru 54 ya aura bisa ga al'adar garin Akidai kamar kowace rana Alhamis a wannan lokacin yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba shirin na wannan makon ya ziyarci wata makaranta islamiyya a jihar Kaduna inda wani malami mai tawaya a kafafu ke shugabancin makarantar sannan za mu kawo muku sharhin jaridan kasar Ghana amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif A ranar Laraba ne yan jam'iyyar Republican da ke majalisar wakilan Amurka suka gudanar da sauraron farko akan batun tsige sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas sakamakon yadda ya tafi da abin da suka kira tashin hankali akan iyakar Amurka da Mexico cikin wani jawabin bude sauraro na minti 20 shugaban kwamitin ma'aikatar tsaron cikin gida a majalisar dan jam'iyyar Republican Mark Green ya raba abin da yake hujja ce akan batun tsige sakataren yake sakatare Mayorkas yayi biris da kin aiwatar da dokokin da yan majalisar suka zartar da gangan lamarin da ya jefa kasar cikin rashin tsaro yan Republican dai sun zargi Mayorkas da laifin samun dandazon yan gudun hijira akan iyakar Amurka da Mexico da cewa jami'iyyar ta Republican tuni ta kaddamar da bincike na tsawon shekara guda akan ayyukan sakataren A kokarin shi na baya-bayan na ganin an kauce wa yaduwar yakin da ake a Gaza, sakataren harkokin Amurka Anthony Blinken ya yi gargadi kan abin da ya ka iya zuwa ya dawo bayan da mayakan Houthi da ke Yemen suka kaddamar da wani hari gagarumi a kogin Bahar Maliya. Blinken ya shaida manema labarai a babban filin jirgin saman Bahrain a Manama a ranar Laraba cewa hakika sun samu hari mafi girma a jiya. Yace waɗannan hare-haren an kai su ne da taimakon ƙasar Iran da kayan aiki na kimiyyar zamani da bayanan sirri da ma sauran bayanai kuma shakka babu mutane suna ji a jikinsu ƙasashe sama da 20 da suka hada da Bahrain sun lashe takobin yin daram ga yancin bi ta ruwan na Bahar Maliya cewar Blinken bayan tattaunawar shi da Sarki Hamid bin Isa Al-Khalifa na Bahrain Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya yi Allah wadai da hare-haren da 'yan tawayen mayakan Houthi ke kaiwa kan jiragen ruwa da ke bi ta kogin Bahar Maliya inda ya yi kiran da su gaggauta janyewa. Jakadar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce hare-haren da mayakan Houthi ke kaiwa a kan jiragen ruwan kasashen duniya ba wai barazana ce kawai ga sha'anin tsaro ba amma har da barazana ga tattalin arziki da haddasa karuwar farashin kayayyakin abinci magunguna da makamashi a cikin wani wato yardajin daftarin kwamitin da kasashen Amurka da Japan suka rubuta mambobin kwamitin sun yi kiran da a gaggauta taka burki ga hare-haren suka kara da cewa hare-haren na haifar da cikas ga sha'anin cinikayya a duniya da yanci da damar su ta tafiya akan ruwa da ma sha'anin tsaro da zaman lafiyar yankin wannan matakin da yana zuwa ne a matsayin martani ga jerin hare-hare ta amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuki da tunkarar jiragen da ke tafi akan ruwa da mayakan ke yi ta amfani da kananan jirage lamarin da ya dagula harkar tafiye-tafiye akan ruwa mai matukar muhimmanci da ya hada ruwan yankin Arabia da na Mediterranean Ana dai sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar za mu bude taskar rahotanninmu. Gwamnatin jihar Bayelsa a Najeriya da wasu kungiyoyin kare haƙoƙin ƙananan yara na kokarin ceto wata karamar yarinya a shekaru 4 da wani dan shekaru 54 ya aura bisa dalilin cewa a wata rayuwa a can baya sun taba aure kafin daga bisani suka sake dawowa duniya a matsayin rayuwa ta biyu wannan dai ba sabon abu bane a al'adar al'ummar Akidai dake karamar hukumar Sagbama ga Lami da Abubakar Sakwato wakilin muryar Amurka da karin bayani
wannan lamarin da ya faru ne a garin al'ummomin Akede dake garmar hukumar Sagwama a jihar Bayelsa inda wani mutum mai suna Elder Abos dan shekaru 54 da haihuwa yayin yunkurin auren wata karamar yarinya har shekaru 4 tare kuma da nuna cewa dama can baya kamin mutuwa miji da mata ne a wata rayuwa da suka ce sun yi a baya can yanzu dai sun dawo a matsayin rayuwa ta biyu a duniya tare kuma da karfin mutanen boye kamar yadda mutanen garin suka tabbatar haka kuma sun shaida cewa tsohon mijinta ne a wancan lokaci da ya gabata tuni dai hukumi a jihar ta Bayelsa suka kalubalance dagacin da yayi ruwa yayi tsaki wannan ganin cewa an kulla wannan aure haka kuma sun tabbatar da cewa wannan da dadayyar al'ada ce da ta shafi mutanen Ejo a jihar ta Bayelsa wata madam Macy John dake Ejo ta Kudu taiwa muryar Amurka karin bayani kan yadda lamarin ya faru
sunana Macy John daga Bayelsa daga Sagoma local government lele maganan ga da muka jiya ga wanda ke faruwa ga garin mu mutanen ga sun yi aure dama daga rayuwan baya suka yi auren aka hada musu auren ta gargajiya amma sun dawo ga wata rayuwa sabo kuma suna suka ce za su hada auren amma auren na gargajiya na amma mu ba da mun ba don mu ba cikin gargajiya muka amma su ce za a saka yi musu auren to lele mu mata ba mu ji dadi ba amma mu gode Allah da gwamnati suka shigo ga shi da NGOs da suka shigo ga maganan ga so muna roko a sa muna hannu a taimake mu don yaran mu ka a saki samu irin hadirin ga ko irin abin ga kuma
to yanzu kenan ku ba ku yadda da wannan baki
a mun ba mu yadda da shi ba mu yadda da shi ba mu ma yadda da shi don gargajiya na mu yanzu ga rayuwan ga yanzu mun ba mu yadda da shi amma an ce ana yi amma ga dori amma yanzu mun ba mu yadda da shi
a matsayin ki na uwa ya kika ji garanki a ce kila yake ce za a hada da dan shekara 54 kaman zaki yadda ki amince
ina ni bazan yadda ba ina ni bazan yadda ba bazan yadda ba
me yasa ba zaki
a ce namiji shekara 54 da yarinya shekara 4 ina bai ma yuwa mu ba mu yadda ba ni kuma ni ban yadda a ce yata mace shekara 4 a hada da aure namiji 54 a'a ni ina ni bazan yadda a daura auren
to kaman yanzu wannan community na Sagoma a ce inda wannan lamarin ya faru kaman ana zaune lafiya babu wani tashin hankali idan ba a bari akai wannan auren ba misali duk da jami'an tsaro sun shiga da ma gwamnati
eh za su zauna lahiya tun da dama su ɗan gargajiya na sun yadda da shi suna za su zauna lahiya su ba su da masala don su sabai wanga ma kila ma ba na hurko na tun da shi abun ya zama culture din su ya zama abin gan su aldinin su muna so gwamnati su shiga ko ha police ha NGOs ko su shiga su san don uwayen ma kila wa in su cikin su ba su jin dadi amma kila su ba su da voice ko ba su iya magana amma yanzu mu muna kira su su shiga
wannan bukin aure dai da dadiyar al'ada ce inji wani dan jihar Dr. Inwagidi Bomu yace
story appear to be something that has to do with African tradition.
Yana cewa ne wannan lamari yana da jibi da al'ada musamman ta Afirka domin yadda wannan lamarin yake shine mutumin mijin yarinyar ne a can baya kamin mutuwa kuma yarinyar tana neman sa ne ruwa a jallo muna da yakinin haka haka kuma rashin gudanar da wannan auren zai iya jallin hasarar yarinyar wato za ta iya mutuwa
which they implemented.
Dr. Nwagidi ya kara da tabbatar da cewa
it's related to African traditional religion but in particular now Ijo is their belief system which they implemented.
Wannan al'ada ce ta Afirka dake cikin jinsi a tsinken mutanen kabilar ta Ejo a jihar ta Bayelsa. Gwamnatin jihar ta Bayelsa dai ta ce ta kamo mutane masu ruwa da tsaki a wannan lamarin kuma nan gaba kadan za ta gurfanar da su a gaban kuli'a musamman waɗanda ke kokarin da wannan aure madan bise obise ita ce shugabar wani shiri na kare haƙƙin jinsi na bil'adama a jihar Bayelsa tace
so we are sad with what has happened and as a state we condemn the act in its entirety
tana cewa ne wannan abin takeici ne kuma akan idan jama'a a wannan yanki na kabilar ta Ijo wannan aika-aika ta faru waɗannan ma'aurata sun ba mu kunya kuma za mu yi ruwa mu yi tsaki mu ga ba aiwatar da wannan aure ba ko da yake dai dama a baya sun ce ce miji da mata ne kuma mun ji takeici tare da yin Allah wadde da wannan lamarin da ya faru a matsayin mu na gwamnati muna daukar matakai da suka kamata tare da kungiyoyin sa kai don ganin cewa an ceto rayuwar wannan yarinyar muna kira gare ku da ku kwantar da hankalinku a matsayin mu na gwamnati ba za mu bada kunya ba za mu yi ruwa da tsaki domin ganin cewa wato an ceto hakkin wannan yarinyar idan ba manta ba dai gwamnatin jihar Bayelsa ta yi kokari wajen ganin cewa ta aiwatar da wata doka ta kare hakkin mata a jihar ta Bayelsa kuma a tsaye muke gwamnatin jihar ta Bayelsa Musa Daidiri ya ce ba za a yi wasa ba da wannan lamarin uwaye da dama dai na ganin cewa wannan batu na auren kananan yara wani babban batu ne dake ci gaba da nuna cin zarafin jama'a a jihar ta Bayelsa wata Ada Indubisi dake zaman uwa tace
My name is Ada Indubisi. For me I can target a child abuse and I think it should be stopped immediately.
Kana cewa ne ni a gani na wannan cin zarafi ne musamman ga kananan yara musamman wannan yarinya yar shekaru 4 kuma ya zama wajibi ga hukumomi da su dauki kwara ran matakai domin ceto rayuwar wannan yarinyar ina kira ga al'ummar jihar Bayelsa da su hada hannu domin ganin cewa an samu nasara waɗannan yan kungiyoyin asiri ne ke asirance sirance su cika ransu ba babbaka rundunar yan sandan jihar Bayelsa dai ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce ta gayyato waɗanda lamarin ya shafa daga bisani kuma ta mika su ga gwamnatin jihar ta Bayelsa kuma zuwa yanzu gwamnatin jihar ta kafa wani komiti inda za a ci gaba da bincike domin ganin an kwato hakkin wannan yarinyar.
We invite our state government and they are taking over the case. The down is a state something.
Okay, state matter.
Yes, a state matter.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fort Akwal a Nigeria.
Madalla a gaida Lamida Abubakar Sokoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Hadin kan da sojojin Rasha ke yi da ƙasar Koriya ta Arewa domin ci gaba da yakin da take a Ukraine na janyo Allah wadai daga ƙasashen duniya, ciki kuwa har da kamatan tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da Rasha ke da wakilcin dindindin a cikin sa. A jiya Laraba ne mambobin kamatan tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya suka bada wato da suka hada da Burtaniya, Faransa, Japan, Malta, Koriya ta Kudu, Slovenia, Amurka da Ukraine suka yi Allah wadai da mugan hare-hare uku ta sama da Rasha ta kai a ranar 30 ga watan Disamba bara da ranar 2 da kuma 6 ga watan Janairu. Kwamitin ya faɗa cikin wata sanarwa cewa an kai waɗannan muggan hare-hare ne a wani ɓangare ta yin amfani da makami masu linzami samfarin ballistic da makamin da ke cilla makaman masu linzami na samfarin ballistic da aka samo daga ƙasar Koriya ta Arewa. A makon jiya ne dai mai magana da yayin kwamitin tsaron ƙasar Amurka John Kirby ya shaida manema labarai cewa lalle waɗannan hare-haren sun yi kamari kuma abin damuwa ne matuƙa. A ranar Laraba gidan talabijin ɗin ƙasar Belarus ya ruwaito cewa hukumomi sun aike da wani rukunin yaren Ukraine da suka iso kwanan nan daga yankin Ukraine da Rasha ta mamaye domin ba su horo tare da sojojin ƙasar ta Belarus domin sanin yadda za su tsira a yayin tashin wutar gobara. Ukraine da ɓangaren 'yan adawa na Belarus sun yi zargin cewa Rasha ta gama baki da Belarus inda suke aikewa da ɗimbin yaren Ukraine zuwa Belarus ta hanyar da bata dace ba, lamarin da masu caccaka suka bayyana da matsayin wata farfaganda ta hure ma yaran kunne yadda za su kaunaci Rasha. Rahoton na jiya Laraba ya bayyana yara 35 da aka ɗauko daga garin Anstreyas da ke gabashin Ukraine da Rashan ta mamaye, inda hukumomin Belarus ɗin suka ce sun aike da yaran ne zuwa garin Moglev da ke kudancin Belarus.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu je ga shirinmu na gaba, kuɗan shakata da wannan waƙar.
Shawi Air Jaw Literature Slow but okay da sako ga al'umman Najeriya.
Nigeria, Nigeria, Nigeria. Babbar kasa ku zo ni kishin kasar mu Nigeria.
salam salam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Nigeria musulmai kin rasta mu hada kai mu je na nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu ci gaban kasar mu ai Nigeria da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Nigeria tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Nigeria dan haka kar mu yi wasa aka tsara ta in uwa fa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazar ta ai Nigeria babu babu kai wallahi mu da Nigeria muke ta yin
Nigeria 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 babbar kasa ku zo ni ki shin kasar mu
Salam salam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Nigeria musulmai kin rasta mu hada kai mu je na nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu ci gaban kasar mu ai Nigeria da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Nigeria tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Nigeria dan haka kar mu yi wasa aka tsara ta in uwa fa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazar ta ai Nigeria babu babu kai wallahi mu da Nigeria muke ta yin
Nigeria 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 babbar kasa ku zo ni ki shin
da arzikin kasa a Nigeria muna da arzikin mutane a Nigeria akwai yawan jahohi a Nigeria kabilu daban-daban a Nigeria sana'o'i kala-kala a Nigeria muna da hazikan matasa a Nigeria cikin dare har da ma safiya ya ubangiji Allahu sarki da yaro ko muke ka samu dace gaba daya kai yalwata ka daukaka kasar mu ai Nigeria a koda yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya daya ne tal da shi fa za mu rayu nan a duniya
Nigeria 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 babbar kasa ku zo ni ki shin kasar mu Nigeria
kabilanci da addini duk mu jingine mu san da cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma cikin
har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com to yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulai Mumuni Barma jagorancin al'amuran jama'a matsayi ne da a lokuta da dama kan zamewa na kasassu wani abu mai wuyar samu sakamakon yadda har yanzu a kasashe masu tasowa a nahiyar Afirka mutane da dama ke da jahilci game da rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a matsayin gudunmuwar ayyukan ci gaban al'umma abinda yasa kenan shirin na wannan mako ya ziyarci wata makarantar Islamiyya a jihar Kaduna inda wani malami mai tawaya a kafafu ke shugabancin ta kamar yadda za a ji a kashin farko na wata tantunawa da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara
na'am sunana Dalhat Sabi Muhammad ni nake jagorancin wata makaranta ta Islamiyya dake an gwamnatarwa mai suna madrasatin Nurul Islam Balarawa Kaduna ita ce kusance makaranta ta farko akan irin wannan tsarin a wannan angon ta mutum ke cikin Balarawa Kaduna
har ga tubalan mutane za su yi mamakin cewa wanda Allah ya jarabta da irin wannan na kasa za ga cewa kila ko sun kare a bara kai kashi makaranta ce ba ma kana kora ba kai kake jagoranta ya kuke gudanar da jagoranci a halin ga irin halin da ake ciki
to ai ka san shi jagoranci kawai da hikima ce daga Allah subhanahu wataala da kuma kaddara idan Allah subhanahu wataala ya dora maka kuma kaddara cewa kai ne diyan da za a insha Allah kai ne kuma kun kula ta da tabbata ba kamar yadda aka saba to ba wani bambanci kama shugabanci ne kai ine nayi bari na bari ko ka kawo tsari wacce wanda da ba a yi ka zo da shi a jarabta a gani man yayi daidai shi kenan an samu kuskure a gyara da shauransu
amma kana shiga aji koyarwa
har yanzu ina shiga aji ina koyarwa kamar yadda na taso tun daga farkon dama ai ba da shugabancin na fara ba da karantarwar na fara daga ta hanyar karantarwar ne har na kai matsayin shugaba
kila ma an ce ka fara koyon naka karatun kafin na kasar ta zo ko ko kana cikin yanayi kila tun kana yaro dama akwai
ka ni dama na lokacin da mafiyar ta haife ni ina ganin shekara ɗaya dan wani abu na fara taka da kawuna to da Allah ya kaddara hukunci zai hau kaina na fito cikin gida ba tare da sani ba kofar gidan mu akwai kwalbati gudun tsallaka sai na fada ciki to wannan fadawa cikin shi ya jawo mun na rasa kawuna gabaki da sun yi bakin abin da zasu yi na kokari gurgudan abin da zai yi na magani amma dai hukuncin Allah ya riga ya kaddara so ni tun ina karimi na taso daga gurin tata ba wai daga baya ne abin da same ni ba saboda haka kamar yadda ka sani a kasan Hausa da can yan shekarun baya in yaro ya dan daga akan dauke shi daga gida a tura shi makaranta gurin karatun musamman karatun alkur'ani to ni ma iyaye na fusan abin da suka yi min kenan na dan dagawa ba abin na gida ba nan angon sarki aka haife ni dan da suka cilla na zaria in tafi gurin karatu
haka ba kafa
haka aka tura ni na tafi sai dai dan saukin kai da na samu da damar da na samu makarantar tana kusa da gidan kakata ce ta bangaren mahaifiya to ita ba kare take ta la'akari take lura da ni na komai da kullum wanda ya shafi wannan ne ma ya taimaka min da kusan ban saba da bara ba dan zamu je mu karatu ne sai mun taso in dawo gida kun sha ta lokacin karatu yayi in koma ta je mu karatu duk da kasancewa in an fita ba lokacin karatu ba ana iya fita ya wuce ya wuce haka nakan bi dalibai abokan karatu mu dan ya wuce ya wuce mu amma ni ban saba da yin tankari kan ce mun ba ni kaza ko
ya kace wajen mun dalibai a lokacin tunda kai ga abin da
kai wa ka san dalibai wayansu akwai masu tausayi akwai kuma sabo dan wani lokacin ma koda na ban zan ki bin su cikin su wani zai takura sai an je da ni sai mun fita nan tare saboda shakuwa da kuma kasancewa tare da ake da shawaran su to duk irin wayannan gwagwarmayin da haka muke ta yi
kamar kana tafiya da kafa ne haka ko kana tafiya da sanda irin wanda ake dogara ko ko
dake rafe nake yi
kuma ka tafi da
haka nan har wata kalma suke amfani da ita wanda wannan kalma takan karfafa mun gwiwa wajen bin su cewa sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba je ba to kaga wannan kalma da suke ita suke amfani suke karfafa ni ce in daure haka nan mutum koyaya ne
a lokacin ajin ku akwai masu irin wannan abin na
ina ganin tun daga karatuna na allo da na fara daga Zaria har nan da na dawo nan gida Kaduna na shiga bangaren boko da shauransu ban yi aji ɗaya tare da wani mai larura irin ta ba kusan kowane aji kusan ni kaɗai ne a cikin ajin masu irin wannan
shekara nawa kai a makarantar allo a Zaria
to a Zaria na shekara wajen 5-6 haka to wata rana na dawo irin gai da iyaye da shauransu to sai babban yayan mu sai ya ce ba zan koma ba me dalili suka ce sai ce ai kusa da gidan shi akwai wata makarantar
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa a madadin Malam Alhaji Sabiu Muhammad daraktan makarantar Islamiyya a Kaduna da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mun lafiya
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana.
Da Babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic ya soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin sa shine bukin ranan kundin tsarin mulki. Kada ku gyara a kundin tsarin mulki a karfafa ma'aikatun jama'a. Attorney General kuma Minister Shari'a Gulfredi Abuwa Dami shine yake kira kada a yadda a yi gyara mai tsanani a cikin kundin tsarin mulki na 1992 a cikin wata hira da jaridar Daily Graphic domin bayyana da ra'ayinsa akan bukatar sakewa kundin tsarin mulkin gyara tare da bukin ranar wato kundin tsarin mulkin ya siffata kundin tsarin mulkin na 1992 a matsayin dayan mafi kyawun kundin tsarin mulki a duk fadin duniya. Ita kuwa jaridar Chronicle wannan labarin tarwato Purpose Limited ta shirya taimakawa ci gaban Afirka da kuma ajendar zama kasar da ta samu ci gaba. Jaridar ta ce Mr. Alexi Kefosu babban jami'in zartarwan Purpose Limited wacce company ne na electrical da kuma civil engineering ya karfafa manufar company wadda aka kafa shekaru 32 da sun ka shuɗe wurin taimakawa ci gaban Afirka da kuma tabbatar da ajendanta na zama kasa da ta samu ci gaba. Ita kuma jaridar da Herald wannan labarin tarwaito masu jarrabawa a jihar Borno na bukatan abiya su kudin jarrabawar su na wasi na shekara ta 2023. Jaridar ta ce masu jarrabawa a jihar Borno sun husata su dangane da ci gaba da jinkiri wurin biyan su ainihin dayan su na yin makin jarrabawar West African Certificate Examination wasi a takaice na shekara ta 2023 uku duda cewar sun cika aikinsu da kuma gabatar da sakamakon jarabawan har yanzu suna lai zaman jiran tsammani ne don haka suke kira maza a biya su kudin su. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wadda ta ruwaito wannan labarin canje-canjen da ake niyayye a ainihin shugabancin sojojin kasar ba na siyasa ne ba inji shugaban kasa. Kuma jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce ofishin shugaban kasa ta fito fili ta ƙarya zargin da ake cewar canje-canjen da ake niyayye a shugabancin sojojin Ghana wato dalilai ne na siyasa. Game da ofishin ya ce ba a taba yin wannan tunani ba balle ma har a ce za a gabatar da wannan canji na shugabancin sojojin kasar. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To mallam a takaicen a zai laraba ne yan jam'iyyar Republican da ke majalisar wakilan Amurka suka gudanar da sauraron farko akan batun tsige sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas sakamakon yadda ya tafiyar da abin da suka kira tashin hankali kan iyakar Amurka da Mexico. Cikin wani jawabin bude sauraro na minti 20 shugaban kwamitin ma'aikatar tsaron cikin gidan a majalisar dan jam'iyyar Republican Mark Green ya raba abin da yace hujja ce akan batun tsige sakataren. A kokarin shi na baya-bayanan na ganin an kaucewa yaduwar yakin da ake yi a Gaza, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi gargadi kan abin da yake iya zuwa ya dawo bayan da mayakan Houthi da ke Yemen suka kaddamar da wani gagarumin hari a kogin Bahar Maliya. Blinken ya shaida manema labarai a babban filin jirgin saman Bahrain a Manama a ranar Laraba cewa hakika sun samu hari mafi girma a jiya. Ya ce waɗannan hare-haren an kai su ne da taimakon ƙasar Iran da kayan aiki na kimiyyar zamani da bayanan sirri da ma sauran bayanai, kuma shakka babu mutane suna ji a jikinsu. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da hare-haren da 'yan tawayen mayakan Houthi ke kaiwa a kan jiragen ruwan da ke bi ta kogin Bahar Maliya, inda ya kiran da su gaggauta janyewa. Jakadar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce hare-haren da mayakan Houthi ke kaiwa kan jiragen ruwan ƙasashen duniya ba wai barazana ce kawai ga sha'anin tsaro ba, amma barazana ce ga tattalin arziki da haddasa ƙaruwar farashin abinci da magunguna da ma makamashi.
Ita ma sauraro anan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniya Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.